littafin Musa Malik wanda Imam Malik ya rubuta zamu tashi babi na 78 i'adatu salati ma'al imam hukuncin sake sallah tare da liman haddathani yahya an malik an zaid ibn aslam ar-rajul min bani bil yuqalu lahu fusul ibn mihjan an abihi mihjan annahu kana fi majlis shi abu mihjan ya zamo zaune a mazauni ma'a rasulillah tare da manzo Allah sallallahu alaihi wasallam abu mihjan sahabi ne kuma ya isa a yazo jan annabi sallallahu alaihi wasallam fa uzbira bis sala akai kiran sallah fa qama rasulullah sallallahu alaihi wasallam fa salla manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya tashi ya sallah kaga alamun zauna ake cikin mazaunin ilimi na karantawa an zauna har azhur tayi kiran sallah din da ta rasulullahi thumma raja'a sai annabi ya koma gida wa mihjanun fi majlisihi mihjan yana nan zaune lam yusalli ma'ahu bai sallah ta da annabi ba fa qala lahu rasulullah manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce ma mana'aka an tusalli ma'a Allah mihjanu da kai muke ta zaman fira an yi kiran sallah kun baka bi mu ba alasta bi rajulin muslimin kai ba musulmi bane fa qala sai ce bale ya rasulullah manzo Allah ni musulmi ne tunda ka ga na zo rinka walakin ni qassallaitu fi ahli sai dai can gida na yi sallah ta can gida na yi sallah ta dan haka ban da lokacin bin ka kuma shi yazo da sallar annabi kuma shi an manzon Allah wai bai bi annabi tunda yayi a buta gida walakin ni qassallaitu fi ahli na yi a buta gida fa qala lahu rasulullah sallallahu alaihi wasallam manzon Allah ya ce to daga yau idza ji'it in ka zo fa salli ma'a an-nas kai ka sallata da mutane wa in kunta qassallaita koda kayo abukka to ka saki sai ka bamu Allah saki in wacce ya kaso ya dauka in wanda ake bayan annabi ya kaso an dai sau da annabi Allah zai dauka وحدثني عن مالك عن نافع عن رجلا ونمت سأل عبد الله ابن عمر فقال إني أصلي في بيتي إن أين صلى أجدا ثم أدرك الصلاة سئن إسكو بعد هذا صلى با حقين يصلى مع الإمام تعالى للإمام أفو أصلي معه إن أين بيش صلى أما لا يو أبو تاجدا فقال له عبد الله بن عمر سي عبد الله بن عمر يتشي مش نعم فساك صلى فقال الرجل sai mutum ya ce ayyatuhuma aj'alu salati to wanda nayo gida ita azhur ko waga da nayi tare da ku fa qala lahu ibn umar sai abdullah ibn umar ya ce aw zalika ilayka an sa sallah naka ne in an yi sallar kai ka ansa inna ma zalika ila allah allah shi ka ansa sallah yaj'alu ayyuhuma sha'a kaban mai zai wanda yake son dauka sai ya dauka da ta gida da ta masallaci wanda allah ka so sai ya dauka ya ka magana ce wadatani an malik an yi haibni sa'id anna rajulan sa'ala sa'id ibn al-musayyib fa qala yace ma sa'id inni usalli ina salla fi baiti a gida thumma atil masjida sai in zo masallaci fa ajidul imama yusalli sai isko liman zai salla afa usalli ma'ahu zanyi fa qala sa'id ibn al-musayyib yace na'am kai fa qala ar-rajulu sai mutumin bai gamsu ba yace fa ayyuhuma salati to wace attawa fa qala sa'id yace awa anta taj'aluha kai awa anta taj'aluhuma kai ne zaka karbe su inna ma zalika ila allah kaban ma allah ya zaba wa hadathani an malik an afif as-sahmi ar-rajul min bani asad annahu sa'ala abu ayyub al-ansari shi ma ya tambayi abu ayyuba mai masaukin annabi sallallahu alaihi wasallam yace inni usalli fi baiti ina sallah a gida thumma atil masjida zan je masallaci fa ajidul imama yusalli in isko liman na sallah afu usalli ma a husan yi tare da shi hikimar yin sallah in ya ki za a ce shi ba musulmi bane kuma in ya mutu za a ce ana shi da bai sallah to kaga akwai matsala to zan yi sallah fa qala abu ayyub al ansari yace na'am kwarai fa salli ma hu kai sallah da liman ka samu shi da mutane fa inna man sana'a zalika wanda yayi sallah tare da mutane bayan yayi abutai fa inna lahu sahma tabi yana da rabo na jam'i aw misla sahmi jam'i ko kuma kamar rabon jam'i ma'ana ga wanda yayi shi dai ga wanda yayi da jam'i wanda zani ammalik anna abdullahi ibn umar kana ya kula man sallal maghrib aw as-subha wanda yayi maghriba da asuba thumma adraka huma ma'al imami ya same su tare da liman fala yaqut lahumu sai ya saki shi abdullahi ibn umar ya ce ita maghriba in kayo abuka gida to ka saki asuba in kayo abuka gida ko ka isko arayi to ka kasa shi wala araba asal imam maliki yace ni ban galaifi ba an yusalli ma al imam yadda ya sallata da mutun da an ce yayi har magriba har isha yayi da asuba ban galaifin man kana qassallafi baitihi wanda yayi sallah a gida yayi sallah da liman ba amma illa salatul magrib na goyi bayan abdullahi ibn umar ita magriba kai ya saki fa innahu idha aadaha in ya saki magriba kana shafa'an ta zama shafa'i ga uku na gida ga uku na nan shi ne to kaga an samu matsala ga ju kaga ba a samu wannan wucin da ake so